This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Da fatan mun same ku lafiya. Sunana Zahra Aminu Fage tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau Laraba 25 ga watan Disamba na shekarar 2024, wadda ta zo daidai da ranar Kirsimeti. Kamar yadda aka saba a duk irin wannan rana mai matukar muhimmanci ga Kristocin duniya, za mu jingine irin shirye-shiryen da muke kawo muku ko muka saba kawo muku don kawo muku gaishe-gaishen Kirsimeti daga 'yan Afirka mazauna ƙasashen duniya. Amma kafin mu kai ga hakan, sai Murtala Faruk Sanyinna ya fara karanto mana labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Kamfanin sufurin jiragen sama na Amurka sun dakatar da zirga-zirgar jiragen sama a fadin kasar na takaitaccen lokaci sakamakon matsalar fasaha a daidai lokacin da tafiye-tafiyen hutun Kirsimeti suka kankama, yayin da kuma yanayin sanyi ke barazanar ƙarin matsaloli ga masu shirin tafiya ta jiragen sama ko kuma ta mota. Hukumomin gwamnati sun tantance tashin wasu jiragen sama na cikin gida a jiya Talata, kimanin sa'a guda bayan hukumar kula da jiragen sama ta tarayya ta ba da umarnin dakatarwa ta ƙasa wanda ya hana jiragen sama tashi. Hukumar ta faɗa a cikin wani saƙon email cewa matsalar ta samo asali ne daga fasahar tsare-tsaren jigilar jiragen sama. Kamfanin nazarin zirga-zirgar jiragen sama na Sirium ya ce an jinkirta tashin jirage a manyan filayen Amurka, yayin da kashi 37 cikin 100 kawai suka tashi cikin lokaci. An soke tashin jirage 19. Dakarun gwamnatin Siriya ta SDF a ƙarƙashin jagorancin Kurdawa sun ce sun kaddamar da farmaki kan dakarun sojin Siriya da ke samun goyon bayan Ankara domin kwato yankunan da ke kusa da kan iyakar Siriya da Turkiya. Rundunar ta SDF ita ce babbar kawar Washington a Siriya, inda suke auna cibiyoyin kungiyar IS mai tsatsauran ra'ayin Islama da ke warwatse a gabashin ƙasar. Tun bayan hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad a farkon wannan wata, fada ya ƙara kamari tsakanin kungiyar da ke samun goyon bayan Amurka da kuma sojojin ƙasar ta Siriya, waɗanda suka kwace iko da babban birnin Manbij da yankunan da ke kewaye da shi. Rukin Jamal, mai magana da yawun kungiyar kare haƙƙin mata a ƙarƙashin SDF, ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a jiya Talata cewa mayakan nasu na dab da tazarar mil 7 daga tsakiyar Manbij. Labaran suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sakamakon wani binciken da sojojin Isra'ila suka fitar a jiya Talata ya nuna cewa kasancewar sojojin Isra'ilar a Gaza ba da gangan ba shine ya haifar da mutuwar mutane 6 da aka yi garkuwa da su a cikin watan Agusta a Gaza. Mayakan Hamas ne suka yi awan gaba da mutane 6 da aka yi garkuwa da su, da suka hada da ba'amurke dan Isra'ila Harash Goldberg Polin a wani harin da suka kai wa Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban shekara ta 2023. Kungiyar Hamas ta kashe su bayan kwashe kusan kwanaki 330 a hannunsu. Rahoton rundunar sojan ya nuna cewa ayyukan soji da aka gudanar a yankin, duk da cewa an yi su cikin takatsantsan, sun yi tasiri sosai akan matakin da yan ta'addar suka dauka na kashe mutane 6 da aka yi garkuwa da su. Rahotanni sun bayyana cewa daga bisani an gano gawarwakin su cikin sa'o'i 48 zuwa 72 a cikin wani ramin karkashin kasa a karshen watan Agusta. Hukumomin Taliban sun faɗa a jiya Talata cewa Pakistan ta kai hare-hare ta sama a gabashin Afghanistan, waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar fararen hula da dama da suka hada da mata da ƙananan yara. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta Taliban ta yi Allah wadai da harin da aka kai cikin dare a garin Bamal da ke lardin Paktika a kan iyaka da Afghanistan. An tabbatar ta kafar sada zumunta ta X cewa iyalan 'yan gudun hijirar Pakistan da ke zaune a yankin ne waɗanda abin ya shafa. Ba iya tantance kirarin nan take daga majiyoyi masu zaman kansu ba. Daular Musulunci ta bayyana wannan mummunan harin bam a matsayin keta ka'idojin ƙasa da ƙasa kuma mummunan aikin zalunci, inji sanarwar ma'aikatar tana amfani da sunan gwamnatin Taliban a hukumance. Sanarwar ta gargadin cewa ba za a bar wannan harin na matsorata ba tare da martani ba. Martanin na Taliban ya zo ne sa'o'i bayan da jami'an tsaro a Pakistan suka tabbatar wa manema labarai a boye cewa dakarunsu sun kai hare-hare da dama ta sama kan wasu wuraren da ake zargin cibiyoyin 'yan ta'adda ne a Bamal.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, da fatan dukkanin Kristoci a fadin duniya na shirin yin bukukuwan Kirsimeti lami lafiya. Yanzu kuma lokaci ne da zamu ja gefe mu bar wa Alheri Grace Abdul Fili ta gabatar mana da shirin mu na musamman.
Let it be Christmas everywhere.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Muna kuma yi wa al'ummar Krista duk fadin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan ranar ta Kirsimeti shekara ta 2024 lami lafiya. Alheri Grace Abdul ce ke farin cikin gabatar da wannan shiri da ke ba 'yan uwa maza da mata da ke zauna a kasashen waje damar sada zumunci a wannan rana.
Allah ya sa dukkanmu mu yi Christmas lafiya.
Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga 'yan uwa.
Merry Christmas and Happy New Year.
Let it be Christmas, Christmas everywhere.
Sudana Josephine Larry Manven, ina gaida iyali na Jeremiah Useni, ina gaida iyali na Philip Temlong, ina gaida iyali na Ayuba Bigun, ina gaida iyali na John Temlong, ina gaida iyali na Nanjo Temlong, ina gaida iyali na Niger Temlong, ina gaida iyali na Wanfa Temlong, ina gaida iyalai na family Temlong, ina gaida ayana family na Fali Manven Duka, ina gaida pastocinmu wadanda suke aikin Ubangiji, ina gaida malamai na makaranta na Salama Private School and yara na wadanda suke student dawa, ina gaida iyali na Banfa Yarnap, ina gaida iyali na VD Sanda, ina gaida iyali na Gambo Yilme, ina gaida iyali na Dala, ina fata Ubangiji Allah zai sa za mu gama Christmas na lafiya a cikin sunan Yesu.
Ni Carolyn Lambda, ina gaida Sarah Lambda, ina gaida Friday Lambda, ina gaida Jutu Lambda, ina gaida Nehemiah Barmak daga Limon, ina gaida Jonah Nanbu daga Turaki, ina gaida mutanen Mundum duka, ina gaisuwa babanmu daga Mundum Paso, ina gaida uwar rumutanmu, ina gaida duka yara na Otana Nancy, ina gaishe ta, ina gaida Sarah Lambda, ina fata a gama Christmas lafiya.
Sunana Dr. Patrick Dakum, kuma ina zama ne a Laurel. Laura kuma tana jihar Maryland a United States na America. A lokacin Christmas kuma haka ga gaisuwa na ga jama'a musamman dai iyalin da suke iyalin Dakum. Akwai kanina John Dakum da Lois da matarsa, ga kuma Nuhu Dakum da matarsa Grace, ga kuma Ima Dakum da matarsa Nandi, ina gaida kuma Samuel Dakum, Samu Dakum da matarsa Pring R. Ina so in gaida Victor Dakum da matarsa Bumi, da kuma sauran iyalin Dakum gaba ɗaya na kai muku gaisuwan Kirsimeti. Haka nan kuma ina so in kai da gaisuwa na zuwa ga surukaina, wato family na Loda Nyamgang, Bulos Gang, Timothy Gang da sauran duk iyalin da suke surukaina da suke gang family. Ina kuma kawo gaisuwa na Christmas ga kungiyar da ta taimaka ta rayar da ni a cikin ruhaniya, wato Christian Couples Fellowship, Board of Trustees ɗinta kuma shi Reverend Dr. David Pofi da matarsa Gerta da kuma sauran wa'anda suke exco da trustees na Christian Couples Fellowship. Hakanan kuma na kai gaisuwa na ga iyali na wurin aiki na, wato Institute of Human Virology Nigeria. Zan kira suna guda kawai, wato shi Chief Operating Officer namu da Managing Director, wato shi Dr. Charles Olalekan Mensa. Na so in kai gaisuwa gare shi da kuma iyalinsa. Hakanan kuma group nawa, wato da muke tafiyan siyasa tare, wato Consolidation Movement, ina son kai musu gaisuwa. Ga kuma abokaina suna nan da yawa, su Aminu Zang, su Ayuba, su Longmu, Tom Ed, Jummai Musa, su Taple, su Alhaji Ayasham, suna Ahmed, su Grace Abdu, da yaran su Bilkis Labaran, da ƴaƴansu, da su Gukot family, da sauransu dai duka. Na kawo muku gaisuwan Krismeti. Barkanmu da Krismeti.
Gaisuwan Krismeti daga Briska Das zuwa ga dukkan iyalin gata da iyalansu. Jikokinmu da tattaɓa kunne duka, gaisuwa kuma zuwa ga dukan iyalin Idrisu Galadima a duk inda muke. Ina mana gaisuwan Krismeti da mu da iyalanmu duka. Ina gaishe da Amelia David, ina gaishe da Mama Sarah Mavira, ina gaisa kawo gaisuwan Krismeti ga Daddy and Mommy Ibrahim Bakari, ina gaishe da Dr. Kefas Leka da iyalan shi, ina gaishe da Habiba Usman mai gida da iyalai duka mai masaukin baki. Ina kawo gaisuwan Krismeti ga dan uwa Joel J. Magani da Edna Musa, Lawas J. Chris, Jerry FM da Raps, Siya J. Magani. Ina kawo gaisuwa ma Masumi J. Magani, Rinjaya J. Magani. Ina gaishe da Afichik Tsafta da iyayenta da ƴan uwanta duka. Ina gaishe da yarona Jermaya da Kim Magani, wanda aka fi sani da JD. Na kawo gaisuwan Krismeti, fata dukanku kun yi Krismeti lafiya da iyalanku. Ina kuma gaishe da ƴan biyun yarona JD, wato Pastor Daniel Matthias Palong, matashi da yaransu da dangin shi duka. Ina kawo muku gaisuwan Krismeti, gaisuwa daga bakin Briska Das.
Sunana Jimela Gloria Garba, ina zama a New York City. Ina isa da gaisuwan Krismeti ga mamana Rebecca, ƴan'uwana Grace, Billy, Gladys, Gaius, Godia. Ina gaisuwa kuma ga ƴaƴana Becky Togoriamba, Fedeyamba, duk ma nieces ina da nephews ina duka. Ina isa da gaisuwan Krismeti, Ubangiji ya kai mu Krismeti lafiya, ya ba mu lafiya, Ubangiji ya taimaka. Amen. Cikin sunan Yesu. Baraka da Krismeti.
Sunana Kefas Lamak, daga City ta Iowa State, a nan a tsakiyar Amurka da ake kira Midwest, kusa da Chicago. Bayan dubun gaisuwa mai yawa ga duka masu sauraron wannan sakon gaisuwa ta Krismeti, muna ƙara gode wa Ubangiji Allah da wata shekara da muka gani ta Krismeti. Ina miƙa gaisuwa ga masu bi da abokan arziki da ƴan uwa da dangogi gaba ɗaya a faɗin Najeriya ta Arewa. Da fatan za mu yi Krismeti a cikin masu rai da lafiya, da kuma cikin ƙoshin lafiya. Ina miƙa gaisuwa ta musamman ga ita mahaifiyata Mrs. Larvala Mark da dukkan ƴan uwa nake da su a Najeriya tare da ikkilisiyoyi namu na Najeriya musamman Ekwa Good News Mr. Ali Ekwa Church Kadawa Kano da kuma Ekwa Church Sabon Layi a Tallantan da fatan dukkan ku za ku yi Kirsimeti lafiya ga dukkan masu sauraron wannan gaisuwa ina roƙo a idan da gaisuwa ga dukkan ikkilisiyoyi da kuma mutane da na ambata a cikin wannan sako na ƙara jinjina gaba ɗaya kristoci na Najeriya gaba ɗaya amma kuma dai na nodan Najeriya a ci gaba da ba da gaskiya ga Ubangiji Yesu Almasihu a dogara ga shi kamar yadda muka saba yi ayi Kirsimeti lafiya Allah nuna mana wata sabon shekara kuma na gode
Sunana Reverend Akila Adamu muna jihar Ohio a kasar Amerika. A madadin iyali na ina mika sakon gaisuwa zuwa ga mahaifina Jerry Adamu ina kuma gaida ƴan uwana wanda suke wurare daban-daban ina kuma gaida kawunnena kamar shi Dauda Gaya Yakubu Nama Luka Kato da Flebus da Mark ina kuma gaida surukaina kamar su Reverend Likita Musa Hananiya Musa da sauransu ina kuma gaida abokaina da muka a girma tare kamar su Timothy Sherman Levi Tanko Friday Ali Solomon Junior Philemon Luka Ubanduma Helen Saidu da saura da iyalansu duka ina kuma gaida makwabtanmu a kunye kace Jos a fata da tudun wada dukkan inda muka zauna a kasar Jos muna kuma gaida pastoci kamar su Reverend Inua Sajon Goma Chris Daria Samson Muria Ibrahim Kasim Jonathan Obi Caesar Bulus da sauransu na kuma gaida dukkan inda na yi aiki kamar Equa Headquarters Jos Discipleship Unit kuma sashin Almajiruci da kuma seminary na Kaguru da Jos inda na dinga na yi koyarwa na gaida dukkan daliban da na koyar da su a wayannan makarantun na san yawancin su suna aikin ko malanta ko pastoci a wurare daban-daban Ubangiji ya baku nasara cikin wannan aikin da kuke yi a kuma yi bikin Kirsimeti. Na kuma gaida dukkan malamai da kuma wayanda muka yi karatu tare a primary school Anguwar Rimi Kaduna da kuma Rimi College Vocational Training School Makarfi musamman shi Dr. Dahiru Jikanshi Garba Jikanshi. Wanda har yanzu muna kan ma'amala da shi na kuma gaida dukkan wayanda muka yi makaranta a Government Technical College Malali Kaduna kuma ina sake gaida dukkan mutanen Kwenzum da mutanen Kagoma ina gaida mutanen Kukun Dutse da mutanen Kagoro Ubangiji ya sa muku albarka sannan kuma cikin bikinku Allah ya barkace ku. Ina gaida abokanan aiki na kamar su Reverend Dr. Korosi, Reverend Joseph Njaraba, Reverend Dr. Inanna Tanimu, Professor Kwihio, Reverend Farinto, Reverend Eleazar Baba, muna da Reverend Akeju, Reverend Ibrahim Kasim, Reverend Mrs. Josephine Jauda, Mrs. Rebecca Baba, Mrs. Sarah Abidan, na kuma gaida su director da nayi aiki da su kaman su Reverend Zakaria Salihu, Reverend Chums da sauran mutane. Ubangijin Allah ya albarkace mu ya kuma sa mu yi bikin Christmas lafiya ya kuma sa mu gan Christmas na gaba masu zuwa.
Barkamu, sunana Joseph Shigmut daga Washington DC. Na son iso daga son Christmas ga mama na Esther da tana zama Arantia Jos, ga su yanwanina Polycarp Shigmut da ke Abuja, yarwata Tonan da take Jos, Solomon da shi ke Fangshin, da David da Panbis da Planan da Nayon, dukansu ke zama a na Jos. Na maku gaisuwan Christmas, haka nan na mika gaisuwan Christmas na zuwa ga Sarkin Chief Longship da shi mai girma Charles Sarkin Gindiri, da Senator Joshua Dare, da abokina Professor Zaka Ayuban da ke Kesuwa University na Jos, haka nan da Architect Jonah Chong da mamansa Mary Chong, haka nan isar da Christmas gaisuwa na zuwa ga Ladi Dako, da Margaret Goguim, da Teresa Fanto, da Mama Sheni. Haka nan ke mika duk gaisuwan ma zuwa ga abokina a Pavan Nasaran da ke Akwanga a Nasarawa, jihar Nasarawa, da duka jama'a da ke cikin jihar Plateau da kasar Nigeria gabaɗaya. Allah dai ya sa a gama lafiya a Christmas da murna, da wannan murnan da farin ciki a shiga cikin sabuwar shekara na 2025. Allah ya albarkace dukanmu.
Sunana Samuel Sarfiya, gaisuwata ta zo daga Canada. Ina mika gaisuwa ga iyalina a Nigeria, Malam Dan Yaro, Malam Gayus, Malam Stephen, Malama Nanlop, Malama Margaret, Malama Esther, a yi bikin Christmas lafiya.
Sunana Emmanuel Sule, ina kawo babban gaisuwan Christmas zuwa ga Reverend da Mrs. Victor Musa, Joshua Sule, Manasseh Garba, Gladys Goje, Peter Batimaus, Yunusa Madu, Deborah da Ralph Menegbe. Ayi Christmas lafiya.
Merry Christmas ga sakon gaisuwan Christmas daga Dr. Salihu da Elizabeth Garba, Maryland, USA. Muna mika sakon gaisuwan Christmas zuwa ga mahaifina shi Jeremiah Likita IBC, da kuma kawuna Mr. Samuel IBC, na kuma gaida su kanina IBC da Ozzy IBC, ana da Haruna Atunkura, Jetro da Mary IBC, Honorable Simon da Christy IBC, Andrew da Mary IBC, Teresa da John Manasseh. Muna kuma gai da shi kawunmu shi Uncle Vincent Osawe da iyalansa, Mr. Solomon Awasak da iyalansa, Mr. Setley da Kanang Daze, Reverend Dr. Zachary da Ruth Ibrahim, Mr. Ibrahim da Elizabeth Baku, da shi kuma Reverend Rabobarde, sauran abokanemu kuma Dr. and Dr. Mr. Stephen Daniel, Mr. and Mrs. Donald Uweze, da Luka da Dr. Hanatu Wazo, da Ben da Asta Osawe, Mrs. Deborah Danasa, Mrs. Victoria Zagi, Professor Sam da Christine Nuhu, Evangelist Ishaku Bupwada, Mr. Liu da Pastor Toi Nepoki, Dr. and Dr. Mrs. Pokop Bupwada, Reverend James Ibu, na iyalansa, na kuma erwa mo sister Grace Oguntolu, da dukkan sauran abokanin arziki a yi Christmas lafiya. Na ku Salihu da Elizabeth Garba.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo mu kenan a kashi na farko na gaishe-gaishen sai kuma da karfe 4 da rana agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Karfe 3 agogon Ghana ku je mu da kashi na 2 kuma na ƙarshe na gaishe-gaishen a bana. Kafin mu yi sallama bari mu miƙa gaisuwar fata alheri ga dukkan masu sauraron mu. Ina kuma miƙa gaisuwa ta musamman ga 'yan uwana Nehemia da Mika Gata da iyalansu, Salamatu Ijimbe da iyalanta, Samuel Garbadas da iyalansa, Malam Sila Auta da iyalansa, Levi Barka Hassan da iyalansa, Vashti da Alisa Daniel da 'yan uwansu duka, Iya da iyalanta duka a Jimeta Yola, Husaina Akila Banshika da danginta, sai kuma dangi duka a Jos. Da zuriyar Gata baki daya malumfashi da kuma zuriyar Idris Adas, gaisuwa ta musamman ga ambassador Sam Jimba da iyalansa, Mr. Mrs. Obadiah Tomdate, Victoria Magid, Gladys da ya Iliya Mamman, Professor Grace Estrom, Reverend Likita Mantau da iyalansa, zuriyar uwar yaya a gidan dan birnin malumfashi, Yiljab Abraham, Bazata International Ladi Big John, Honorable Sunday Abdu, Dr. David da Christy Shweda dangin su duka, Ishaya da Laraba Kure, Reverend da Professor Fumi Fara Malam, Reverend Dr. and Mrs. Bakar Ibrahim, Reverend Dr. Barje Mai Gadi, Reverend Dr. Samuel Kunhiop da iyalansu duka, Professor Mrs. Christy Bess da iyalanta, Phoebe Kabruk da iyalanta, Dr. da Mrs. Peter Shehu da iyalansu, Madam Ene Ede da kuma dukkan 'yan uwa da abokan arziki da lokaci ba zai ba mu damar ambata da ɗaya-ɗaya ba. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Malama Fiona da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Isa Almasihu da zumuntar Ruhu Mai Tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Allah ba mu lafiya ƙasashen mu, ya rufa mana asiri, ya kuma sa mu gama da duniya lafiya.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ga ƙarshen shirin namu na musamman, kuma muna miƙa saƙon gaisuwa da fatan alheri ga dukkanin Kristoci da kiraye wannan na a faɗin duniya. Allah ya sa za a yi bukukuwan Kirsimeti lafiya. Allah kuma ya sa mu ga tabbaci idan Allah ya kai mu da rai da lafiya. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanina da ya tsaya ni gabatar da shirin, da wadda ta ba da umarni Fiona wa manyan dubu da ma injiniyan mu na yanzu, ni Zahra Aminu ta biyu nake muku fatan alheri daga nan da nan na cikin dubu. Sai Allah ya sake saka.